ayyukan yan bindiga na ci gaba da tunzura yan Najeriya abinda kan kai wasu lokuta ga jama'a su dauki doka da hannu. Irin haka ne ya faru a Sokoto dake arewa maso yammacin Najeriya a makon da ya gabata, inda jama'ar gari tare da masu aikin tsaro na sakai suka yi wa wani bafulatani ne kisan gilla da sunan cewa shine Charande, jagoran barayin dake addabar jama'ar yankunan Illila, Gwadabawa da wasu sassa dake gabashin Sokoto. To sai da kungiyar Fulani ta kasa ta nemi Allah ta kara akan cewa abinda aka yi daya ne daga cikin jerin ayyukan cin zarafi da ake yi wa Fulani.
Sunana Bello Aliyu Gotumo, kuma ni National Secretary General ne na Miyatti Allah ta Najeriya. Wani kashin gilla da aka yi wa mutanenmu a abin ya wuce wuri. Shekaran jiya akwai wani fulatan mu na asara, sarkin Fulani asara, yana kan hanya zai shigo Sokoto aka tare shi nan bakin kwari, garin kwari. Aka kama shi aka kai shi gidane aka kashe shi kuma aka yi guntu-guntu da naman shi. Yau in an kace Charande din nan tun da an ce shugaban yan daba ne shugaban, ai mu ma rawa za mu yi murna kuma mu yi shagali cewa dan ta'adda an kace shi. Amma wannan dai da aka ce kace shi garin jiya sarkin Fulani Shehu asara ne wanda an nada shi sarkin Fulani, inda ana da wata mugunta ba za a nada shi ba.
Na tuntubi wani mazaunin garin akan ko suna da tabbacin barawun ne aka kashe.
A to mu yan saka da su aka mu suka zo da shi suka ce shi ne, to shi ne mutanen gari suka kashe shi.
Ba ku tsaya muka bincika ba, kawai da yan saka suka kawo suka ce shi ne sai aka yi mai wannan aikin.
A wace mutane suka kashe shi wa?
To yanzu wani yanayi ake cikin nan giga ne da kuma can.
Yanzu yanayin da ma ake ciki ga barayin nan sun taho mu sun kashe mu na mutane sun yi mutum takwas, yanzu magana da ake ciki.
A ina?
Nan giga ne, nan bakin Garija, nan akwai wani dan daji nan kauyen giga ne da yamma ga giga ne. Nan yanzu haka nan ina bakin asibiti ne wurin ganin wani bawan Allah da sun kalbi.
Har wayo na tuntubi daya daga cikin shugabannin al'umma a yankin wanda baya so a ambaci sunansa, wanda yace tabbas barawun ne aka kashe, duk da yake daga baya suna jin kananan maganganu na cewa ba shi ne ba. Na tuntubi rundunar yan sandan Najeriya akan wannan batun, inda mukaddashin kakakinta a jihar Sokoto ASP Ahmad Rufai ya bayyana cewa
officially haka babu wanda ya zo ya yi report din cewa ba wancan in ta danni an kashe ba. Kaga su police cannot even tell you wancan Charande aka ce mai ko Charande da aka cewa an kashe, police ba san shi da huska ba, vigilantes sai on action din kuma without all efforts mu abun ga ine, amma kaga ba mu samu ba saboda ni aka ce mai kamar yadda ni ga ma officially ba mu da wani abu da zai da pointin wannan, but an kashe mutum yes kwatolas an kashe kuma dan saba dai ana kai in cike da sauran abubuwa. We are still on the matter.
Kungiyar Mayatta Allah dai ta ce yanzu haka Fulani suna fuskantar barazana a wasu sassan Najeriya, domin ba da jama'a ba an halaka wasu Fulani makiyaya su goma a wani yanki na jihar Niger.
Aka tare su a Mashegu local government, yara guda 11 suna tare da garke 8 na tumaki, garke 3 na shanu. Aka kama su duka aka kashe aka bar guda ɗaya, kuma duk yaran mu ne nan Sokoto.
Masana na ganin cewa wannan lamarin idan ba a kula cikin hanzari ba yakan iya kai ga haifar da mummunan matsala fiye da yadda take yanzu. Akan hakan ne ma kungiyar ta ce za ta tunkari mahukunta da neman ɗaukar matakan da suka dace domin taƙaita matsalar. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.